alaihimul qada'u, ya halatta ga wayanda ake bi sallah, an yi sallu jama'atan su yi sallah da jami'i. Jiya ban yi la'asar ba, ko shekaran jiya ban yi la'asar ba, kace kai ma shekaran jiya ba kai la'asar ba, to muna iya muda ba mu yi sallah la'asar ta shekaran jiya ba, mu yi ta da jami'i. Amma idastawassalatuhum, idan sallar su ta zama daidai. Na'am, idastawassalatuhum, idan sallar su ta zama daidai. Wa man nasiya adada ma alaihi, wanda ya manta adadin abin da ake bi nai min alqada'i, na ranku salla adadan, yayi ta salla adadin da yake, la yabqa ma'ahu shakkun, ba zai yi kokonto ba. Ana bi ne salla ta kai ta shekara uku, to sai yi shekaru kullun yana ta kwana biyu, kullun yana ta biyu, har yaranka. Alhamdulillah, sai babun fisahu kuma shi ne na ƙarshe.